International Maritime Bureau delisted Nigeria from the list of piracy-prone countries.
Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awol Zubairu Gambo, ke karin bayani akan kyautatuwar sha'anin tsaro a ruwan kasar da ta kai har hukumar da ke sa ido kan sufurin ruwa ta duniya ta tabbatar da cewa yanzu Najeriya ba da cikin kasashen da ke fuskantar barazana a sha'anin tsaron ruwa. Vice Admiral Awol Zubairu Gambo, wanda babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedkwatar rundunar sojin ruwan kasar, Riya Admiral Sa'id Suleiman Garba ya wakilce shi. Na magana ne kan didimar bikin cika shekaru 66 da kafa rundunar sojin ruwan kasar. Yayi bayanin makasudin samun wannan nasara.
You have not experienced piracy within a given time, or that the number is in quote negligible.
Abin da yasa aka sami wannan ci gaba shine ba a sami fashin teku a tsawon lokaci ba, kuma ko da ma an samu din, to irin akalla na dan abin da ba a rasa ne ba. A fa baki ɗayan shekarar bara, sau biyu ne kacal aka yi yunkurin yin fashi a cikin tekun Najeriya, wanda ko shi din ma ba a yi nasara ba. Kaga yanzu an ma cire sunan Najeriya ɗin gurungum daga cikin jaringiyar ƙasashen da ke fuskantar barazanar tsaro a ruwa. Amma duk da haka, rundunar sojojin ruwan Najeriya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ƙara jan ɗamara don ganin ba ma Najeriya kaɗai ba, amma har baki ɗayan gaɓar tekun Guinea ya kubuta daga aika-aika irin na 'yan fashin teku.
But the entire Gulf of Guinea is devoid of piracy attacks.
Admiral Awol Zubairu Gambo ya ce sun kaddamar da sintiri iri-iri don kare ƙasar da dukiyar ƙasa a cikin ruwa, da hakan ya yi tasiri akan tattalin arzikin ƙasa.
The most recent an ongoing operation in Nigerian Navy is Operation Dakata da Barau.
Yace aiki na babanan da kuma har yanzu muke kansa shine sintirin nan mai take Operation Dakata da Barau, wanda a makonni bakwai din da suka gabata mun samu nasarar tafke waɗanda ake zargi su 45 a cikin ruwa. An rurrufe matatun mai da aka gina ba bisa ka'ida ba har guda 172, da tankokin adana mai guda 745, da ma jiragen ruwa sama da guda 70, yayin kuma da aka dakatar da ficewa da lita miliyan 11 na man da aka tace ba bisa ka'ida ba, da kuma ƙarin lita miliyan 20 na gurɓataccen mai, da ma sauran ƙarin albarkatun mai da kuɗinsu ya kai zunzurutun kuɗi har naira miliyan 15,000.
These products are worth over 15 billion naira.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.